masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya na goma barka da sabon shekara
barka kare alheri Allah ya kawo mu shekara ta karo
Allah ba magana tun bara na goma ba ban ganka ba bamu gaisa ba tun bara
na haka ji fa ba ku kuma muni da ba sai wannan
ban ji duriyar tun bara an shekara lafiya rayuwarmu ya kyautata
abokanmu
inganta rayuwar talakawa Allah ya falala mana Allah ya yi mana dukkan barkan da
amin summa amin
2021
amin ya kawo zaman lafiya a kasashen mu da ake samun rikici iri iri
kamar ka ko sani kaga a cikin gashe gashen da muka nada da sabo shekara domin wannan shiri na musamman a yau galibin wanda suka yi gashe gashen nan addu'a suke nan
gaskiya ne ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma
haka yake
to Allah kare kawo muna kwanciyar hankali
kuma a cikin sabon shekara sai kuka shekara da babban bako na gwamma
eh haka ai malam kasar gani ta yi gagarumi kuma babban bako wato sarkin Kano na cikin 14 malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi Allah ya yarda ya isa ina jin to ranar talata ya shiga kasar ganin nan ai wannan shekara ta shigo da daki saboda wannan bakon ba a lace samun sa a daidai wannan lokaci ba kuma zan iya tabbatar miki al'ummar gada baki daya kowa ma yana marhadi da sarki don naji turanin talata Allah ya sa isa birnin Accra amma yanzu a hali yanzu yana kuma ci kuma shine babban khalifa tsarikan Tijjaniya a Najeriya. Wannan gaskiya ba karamin kamu gane ta yi ba.
Taron Tijjaniya ne ya kai shi gara ne ko kuwa?
A taro ne na addu'a na ƙasa baki daya da kuma ainihin Afirka baki daya za a yi addu'a wanda aka saba yi shekara-shekara da zaman neman zaman lafiya.
To Allah ba mu zaman lafiya, Allah kuma
amin.
To baba, kamar yadda muka faɗa a wannan bakon ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a cikin ita ta fi dadi da masu sauraron mu daga shigashin sabon shekara.
Sunana Faruku Kasarawa ne Katako. Da farko ina gaida Aliyu Mustapha Sakwato da Mutala Faruku Sanyinna duk daga murya Amurka. Ina gaida Mujtaba Ibrahim Kohari ne. Sannan ina gaida Saratu Abubakar Ungwan Lalle. Gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lafiya cikin wannan sabon shekara. Alherin da yake ciki Allah shi tabbatar mana da shi.
Sunana Saratu Abubakar Ungwan Lalle. Ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara da fatar Ubangiji Allah ya gwada muna ƙarshen ta lafiya. Da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida ƴan uwa masoya da abokan arziki. Da farko ina gaida babana Alhaji Abdul Qadir Jilani dan buga unguwar Lalle. Ina gaida kuma ubangidana Alhaji Bello na Umaru Kofar Kwari. Haka kuma ina gaida Alhaji Zubairu dan Bawa dake garin unguwar Lalle. Da haka kuma zan ƙara gaida ubangidana Alhaji Musa Dogo Kwanni. Da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shigo cikin ta, ya ƙara mana lafiya da kuma zama lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Umar Babuga Tsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan rediyon Amerika. Ina gaida Aliyu Mustapha Sakwato da Murtala Faruk Sayinna da dan uwana Nasiru Adamu Ilhikaya. Ko in ga sai ma da hillanci in famna Nasiru Adamu Ilhikaya bandirawa. Ina gaida uban ƙasar Gamji ta Bakura local government Ibrahim Bello Sardaunan Gamji. Da fatar mun shiga sabon shekara lahiya. Allah ya zauna da ƙasar mu lahiya. Jihar mu da Najeriya baki daya.
Sunana Muhammad Najimu Yahaya Shalo Kofa Ali Jode mai fiyin yana ban tausayi. Ina gaida Hajiya Ino mai masa. Ina gaida Alhaji Abba mai burodi. Ina gaida Honorable Bello Risko Kebbi Rev. Kai hadda gwamnatin jihar Sokoto da sauran jama'ar jihar Sokoto duk ina gaishe su. Kuma ina gaida Bello Bamar, ina gaida Aurila Marahawa. Sannan Allah ya ƙara taimaka mana game da sha'anin Najeriya a samu zama lahiya baki daya. Fatata ta sabon shekara ina son faɗace-faɗacen gada ake da sanansu Allah ya sa a bari. Sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka.
Sunana Sulawo ta ruwan sanyi Malam Hashi Katsina State. Ina mai iyali da ƴan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara. Mai ma ƴan Najeriya baki daya barka da sabuwar shekara. Ina roƙo Allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a, Allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara. Allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna. Allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zaɓe zai fara gabatowa. Allah ya zaɓa mana mafi alheri.
Sunana Aisha Imran Bello. Ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina Hajara Imran Bello da shi Imran Bello. Ina gaishe da ƴan uwana gaba ɗayansu da shi Fit Ambassador da yake goya mun baya a kodayaushe a gurin ƙarfafa mun gwiwa akan in yi abu ni mace ciki da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya. Sabon shekara ina fatan Allah ya sa a yi shi a cikin ƙoshin lafiya da kuma zaman lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin ƙasar mu Najeriya da kuma Plateau State da kuma Angon Doki ma gaba ɗaya da kuma layin kan tudu, duka Allah ya ba mu zaman lafiya.
Ni ce mai suna Hajara Matashi. tana zama nan rahotannin gwandoci da farko ina gishi da shi sarkin ungwana Mr. Steven da kuma shi ne angwa Peter Yamton duk lokacin da abutin aro angwa nakan ba shi report ya bani gurin baya in fita ina mishi godiya sosai da kuma fata alheri duka rahotannin gaba daya da Christian da Muslim Ubangiji Allah ya shige mana gaba da bamu zaman lafiya duk wata masifa bala'i da zai afko Ubangiji Allah ya dauke mana shi sabon shekara komai ya canzo mana abun da ta riga ta wuce ta wuce mu shige da sabon hali
sunana Saliu Yahaya ina gaida ɗan uwana musulmai da Christian da muke zama tare da su da family na family marigayi Alhaji Yari da ɗan uwana da suke Katago dauke ce kenan azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin Katago din shi ma ina addu'a Allah ƙara ba shi lafiya sai community mu nan da muke ciki ina fata Allah ƙara ba mu haɗin kai da zama tare tsakanin mu da ƴan uwan mu kuma ina fatan Allah sa mu gama wannan shekarar lafiya wannan bikin Christmas din da za a yi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan ƙasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi shekaran da zamu shiga kuma Allah ya sa ya fi wannan shekaran saukin rayuwa ba wai fishi tsanani ba fatan da nake kenan
assalamu alaikum VOA Hausa sunana Honorable Ibrahim Abdullahi Sibo Kuso commissioner ma'aikatar kula da dandan daji da bunƙasa albarkatun dabbobi a jihar Zamfara ina miƙa gaisuwa na ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle Bardin ƙasar Hausa da kuma sanata ɗinmu sanata Hassan Muhammad Siya Gusau da matana Zainab Ibrahim Abdullahi Gusau Umar Khairu Ibrahim Abdullahi Gusau da Farida Ibrahim Abdullahi Gusau da dukkan ƴaƴana da kuma jama'ar jihar Zamfara baki ɗaya wani Allah ya kawo mana sauƙin wannan institute da yake da jihar Zamfara da Najeriya baki ɗaya nagode
assalamu alaikum sunana engineer Adamu Ibrahim Otono ina gaida Abubakar Tukuran Wara ina gaida Umar Waya ina gaida Alhaji Bello MB Motors ina gaida Bolaji MB Motors da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya
Hajara da sauniya mata. Narko da ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata. Ina gaida tsoho mama Indu da ke Zandar. Ina gaida tsoho Mariya a Agadez. Ina gaida babana Tanimu Zakar a nan Madawa. Ina gaida tsoho Musa ɗan Tagar shi ma babana ne a nan Madawa. Ina gaida darakta na Muhammadu Nomo da abokan aiki. Ina gaida mai gadi Hamma. To abin da yaban da ya cin shirin a bar ya huce wata rana da aka yi shi na sha da ya kware da gaske akwai wani mahaukaci ina zaune sai ga ɗan nefa sun zo za su yanke wuta ko da yanzu za su yanke wuta wai dan ya dauki hankalin su ka su yanke wuta sai shi dishiri ya zuba da gudu yake gudu ko da jama'a su ganin karuwa mai baya aka ringa gudu sai da kai inda zai tsaya sai suka ce mishi kai lafiya sai ta a wayan mutanen nake son dauki hankalin su dan kafin yanke wuta cewa da ɗan nefa kenan to gaskiya wannan abin na sha dariya yadda yanda baka zato to kuma muna roƙon Allah mahaliccin mu Allah madaukakin sarki ya kawo mu kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu a cikin ƙasar mu gabaki daya da ƙasashen makwabta Allah ya kawo mu kwanciyar hankali nagode sai anjima
ni ne dan wanku Evans ina zuwa church daga Gospel Center Assemblies of God a cikin kasan Ghana ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya bayan haka ina yiwa yan uwan murna Happy New Year Allah ya ba mu lafiya kan VOA amma ina sauraron ku kan Arsal Radio 104.9 FM kuma sai a cikin kasan Ghana nagode
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Sheikh Abdullahi Jangebe turakin Jangebe VOA Hausa ina mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 da dimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA musamman ma abuta sauraron shirin abari ya huce ina mai miƙa gaisuwa ta ga shugaban sashen Hausa na VOA Alhaji Aliyu Mustafa Sakkwato da ke kuma Madugu ko in ce madugar shirin abari ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da baban Yakubu Makeri da Safira Hashim Gumel da Mustafa Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El Hikaya da Daula Salim da jagororin filin abari ya huce ɗibar fari wato Halima Jamrau da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran ma'aikatan sashen Hausa na BOA waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji haka ina mai miƙa gaisuwa ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar Zamfara mai martaba sarkin Anka Alhaji Attahiru Ahmad da mai martaba sarkin Mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki daya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gida na DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da controller general na hukumar shige da fice mai retire Muhammad Babandere da controller general da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarrabansa duka da babban accountant general na Najeriya kuma matawallan sarkin Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turakin Somaila Honorable Abdulrahman Kawo Somaila da Honorable Nasir Garba Danci da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar na Tama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Turoman Jangebe da sauran ƴan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke da fatar Allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar Zamfara da Najeriya da duniya baki ɗaya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada nagode sashen Hausa na VOA naku controller shige da fice mai ritaya Allah shi ya Allah ya ji ya tsara kin jinge be
kuciyar musunya yau ma san so kike hasashi
baba ka ji mu abota hilin maka ta
gaskiya ne
mutan Niger hilin abari ya huce
eh hilin abari ya huce ba gaskiya
wani ya fata labarin da ya fice shi kamar yadda muka bada dama a wancan lokaci to ni ma bari mu bada guda ɗaya
eh to an shi ne dama an ce ba a rasa zuwa guda
labarin mun bada shi a lokutan baya to da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake ba da wannan labari ne na wata mace idan ka tuna da muka bayar da ta shiga motar safa za ta yi tafiya sai kuma ta dace ta gidan gaba daga suna tafiya suna tafiya gidan gaba sai baba sai direban mota ya kalli mata ya kalli jagiri ya kalli mata ya kalli jagiri ta sai ba baba Hajiya wallahi tallahi tunda nake ban taba ganin mummunan yaro irin wannan ba
da ya yi huska
haushi ya kama ta ya kama ta tare sai ta tace da Allah da Allah dare ba sai da ya tsaya sai tace ita za ta koma gidan baya shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba sai ce wai menene direba zan yi yace mata ne ya bata mata rai tace kaji yadda akai sai ce ka kika kyale shi baki kaura miki mari ba yace wallahi ba ni da na kaura miki mari sai ce
wanda dan aje ba dan a bari ba
gurin da ta niki ki je ki kaura shi 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 ki kaura miki mari wani kuma sai
wato ai gwara direban ba shi wannan ya bi direban lalata
dan yaran biri ne shi
ai wannan shi direban ya dan sa alkunya ma ai wannan biri ba gaba da ya kira jinjira
da direban nan da shi da fatu da nan wai fitu da fata wai
wallahi ba zai je da bayi da kiri
ba sai ta je ta komta miki bayi ya zaka da wannan komin da baba in kai ne ya zaka da ci wancan mari ne
shi ne wanda ya fara cancantar mari ba ai kafin a kai gardire ba
so baba a cikin wannan shekarar ma da ba ta ba so mai dogon labari sabili da haka na ga lokacin ya kwace ba da sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana to Allah ya sa muna cikin masu rai yanzu a madadin
amin baba ya koma kiri
alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan addu'o'inmu Allah ya biya bukatocinmu a cikin wannan shekara
amin
ku ya kini duni mai rabo shi yake biyo wani ya yi rauni ne su ci na zo ya sashi kiyo ni koyo bene ni ne su tsorori na ke da ta wani ya su kewa so ya zamna ya warware wa tsorori akanye tirko tinje zam anye tumbiwa dina sapa sapa gashiyo khaye warwaniwa bab chutiya chutiya ba kuinjina bab chutiya se abin sanchati tinjiwa se